Manufar raba waɗannan babura masu taya uku na ɗiban kaya shine sama farfaɗo da komar tattalin arzikin al'ummomin da suka koma yankunan su da aka kwato daga hannun ƴan miliga masu taya da kirba na Boko Haram, inda ko aka fara da ƙananan hukumomin bakon da tun farko suka fada hannun ƴan bindigan. Da yake jawabi wajen raba waɗannan babura, gwamnan jihar Adamawa Sanata Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla ya bayyana makasudin ƙaddamar da wannan shiri, inda ma ya ba shugaban Najeriya Muhammadu Buhari wajen samar da waɗannan kekuna. Da yace yunkuri ne na musamman domin tallafa waɗanda suka fuskanci ibtila'in Boko Haram.
Wannan lokaci na farko ina so in yi wa shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari godiya, domin duk abin da kuka gani a nan da taimakonsa ne aka samu. Kuma ina so in ƙara ma shi sakatare na gwamnati na tarayya gabaki ɗaya, shi yayamu Bidi Lawal, shi ma ya taimaka ƙwarai da gaske a bada wayannan kekuna kafin mu ma a gwamnatace muka kawo namu contributions. Shi yasa yau kuka ga ake wannan program. To, na biyu, mutanen da suka samu wannan kyautan gwamnatin APC, to ya kamata ku yi amfani da wayannan abubuwan a yadda ya kamata. Idan kuka gode Allah da abin da Allah ya muku, to shi dama Allah ya ce in ka gode min zan ƙara maka.
To, ko me waɗanda ma suka samu cin gajiyar shirin ne yake cewa?
Sunana Isfano Sehana, from local government. Na ji daɗi sosai tun mun sha wahala, amma yadda aka ce canji ya zo da gaske da wajen shugaban ƙasa da shi gwamnanmu. Ina fata Allah ya ja kwanan gwamnatin nan da shugaban ƙasa da cabinet nashi, waɗanda kuma taimakon bai same su ba. Muna fatan gwamnati din ta da kyau fiye da haka, kowa ya samu taimako dai.
Yanzu ma dai akasarin al'ummomin da hare-haren Boko Haram ya raba da gidajensu a jihar Adamawa sun koma garuruwansu, in banda ƴan kaɗan da har yanzu dakarun Najeriya ke ƙoƙarin kakkaɓe burbuɗin mayakan Boko Haram a yankunansu. Kuma wannan mako na zuwa ne yayin da hukumomin agaji da kuma kwamitin TY Danjuma ke ƙoƙarin kai kayakin tallafi ga al'ummomin da suka koma. Alhaji Sa'adu Bello da ke zama babban jami'in hukumar ba da agajin gaggawa ta Najeriya ne ma kula da sansanonin ƴan gudun hijira da ke jihar Adamawa. Ya mako bayin halin da ake ciki a yanzu.
Abinda nema ke kokarin yi kawai a yanzu shine dukkan community da ta koma, kowane local government mun yi musu tanadi na abinci da kayayyakin sawa, tufa na sawa, again da katifu, wanda in lomo samu haɗin kan local governments mukan kai musu respective local governments nasu a hada a bada shi a distributing word by word. Tare da sa idon jami'anmu da jami'an sauran stakeholders kamar Red Cross da muke aiki tare da su wurin tabbatar da wannan abun ya isa ga wanda abun ya kamata a isa hannunsu. Responsibility na nema ne ta yi wannan, ko mun samu gudumawa ko mun samu gudumawa da ina ɗaya daga cikin ayyukanmu mu ba da abin da ya sauka a hannunmu. Kuma idan hukumomi ko masu kungiyoyi masu zaman kansu sun approaching dinmu sun ce suna bukatan su isar da taimako zuwa ga wasu wurare, mukan bude musu kofofinmu, muka ba su jami'anmu, mu ba su shawarwari, mu kuma encouraging dinsu su kaiwa kansu hannu da hannu. In kuma suna bukatan mu ne mu kai su kawo jami'insu wanda zai tabbatar cewa wannan abin da an aka bada ya shiga hannun wanda ya kamata ya shiga hannunsu.
Fata ma dai shine Allah ka kwashin wannan matsala na Boko Haram da ya raba dubban jama'a da gidajensu, baya kuma ga rayukan da aka yi asara. Fata ma dai shine Allah ka kwashin wannan matsala na Boko Haram da ya raba dubban jama'a da gidajensu, baya kuma ga rayukan da suka sarwanta. Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.